More music at houseofsongs.com.
Zance ana ta yi bana dauka kusanta ya shige jiki ya narka wanne lokaci sai in saka kuka ta kan yi min gizo ta ce da ni gizo da na yi so ta shige cikin azo
Mujin tane, mujin tane.